Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran mai karanta Jummai Ali. Ministan harkokin cikin gidan kasar Djibouti Hassan Umar Mohamed ya ba da sanarwa cewa shugaban kasar Ismail Umar Gule ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi Juma'a da kashi 68.7 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ministan ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa an kammala kidaya ƙuri'un, kuma shugaba Gule ya lashe zaben kai tsaye a zagaye na farko. Ya sake samun wani wa'adin mulkin shekaru 5. A 1999 shugaba Gule ya fara darewa kan ragaman mulki. Shine shugaban kasar na biyu tun lokacin da kasar ta samu yancin ta daga kasar Faransa a 1977. Yan takara biyar ne suka kalubalanci shugaban, to amma shine aka sa ran zai zama zakara domin jam'iyyun masu hamayya suna fama da targade, kuma wasu jam'iyyun sun kauracewa zaben bayan da shugaban ya karya alkawarin da ya yi cewa ba zai sake tsayawa takara ba. Shugabannin masu hamayya sun zargin musgunawa daga 'yan sanda 'yan makonni kafin a yi zaben, kuma sun ce kafofin yada labarai su ma ba su yi adalci ba wajen yayata rahotannin yakin neman zaɓe. Tunda aka buɗe rumfunan zaɓe jiya Juma'a da safe, zarge-zargen kurakurai suka kunno kai. Wasu 'yan siyasa guda biyu sun zargi gwamnati da laifin fitar da wakilansu daga rumfunan zaɓe. Haka kuma sun zargi sojoji da laifin yin zaɓe a rumfunan zaɓen da bai kamata a ce sun kada ƙuri'unsu a wurin ba. Dangane da zaɓen da aka yi a Jamhuriyar Congo, kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ji takaicin zaɓen da ya bari shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso faɗaɗa wa'adin mulkinsa na shekaru 32. A wata sanarwar da ta gabatar, mai magana da yawun ma'aikatar Mark Towner ya ce kurakuren da aka yi a lokacin zaɓe da kuma kama magoya bayan masu hamayya daga baya sun dagala zaɓen da ƙila da an yi cikin lumana. Haka kuma ya ce Amurka tana nuna damuwa sosai akan abin da ya samu dubban 'yan ƙasar da suka waye gari ranar 4 ga wannan wata na Afrilu da jin ƙarajin harbe-harbe da kuma tashin bama-bamai. Al'amarin da yasa suka arce daga gidajensu a Brazzaville, babban birnin kasar. Gwamnatin Congo ta ce wakilan tsohuwar kungiyar 'yan yakin sa kai ne suka kai wa sansanonin gwamnati hari a ranar. Ta ce an kashe jami'an tsaro guda biyu da farar hula biyu da kuma mahara guda 12 a arangamomin da aka yi. 'Yan takarar masu hamayya sun ce an tibga magudi a zaben da aka yi a ranar 20 ga watan Maris domin shugaba Denis Sassou Nguesso ya samu nasara. Daya daga cikin 'yan takarar, General Jean Marie Makoko, ya yi kira ga jama'a da su zanga-zangar nuna rashin amincewa sakamakon zaben. Shugaba Denis Sassou Nguesso ya samu nasarar sake tsayawa takara bayan da ya sa aka yi wa tsarin mulkin kasar Koskorima domin fitar da bangaren da ya kayyade wa'adi da yawan shekarun dan takara. Tun 1979 shugaba dan shekara 72 yake jan ragaman mulkin kasar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Belgium sun kama wani mai suna Mohamed Abnini wanda ake zargi dangane da hare-haren da aka kai birnin Paris a watan Nuwamba. Haka kuma an danganta wannan mutumin da munanan tashin bama-bamai a Brussels a watan jiya. Mohamed Abnini dan shekara 31 da haihuwa, dan kasar Belgium wanda dan asalin kasar Morocco ne, a jiya Juma'a hukumomi suka kama shi. Ana kyautata zaton shi ne mutumin da aka gani a faifan bidiyo da hula samfarin malafa da ya arce daga filin saukar jiragen saman birnin Brussels. Idan aka tabbatar da haka, to shi wannan mutumin ya taka muhimmiyar rawa a hare-haren da kungiyar ISIS ta kai da suka kashe mutane 162, 130 a birnin Paris, sannan kuma 32 a birnin Brussels. Mutane da dama ne suka ji rauni. Jiya Juma'a, sakataren harkokin waje Amurka John Kerry ya ce alƙalarin masu ra'ayin riƙau na kungiyar ISIS ya fara karewa domin ana ta karkashe manyan shugabannin kungiyar da mayakansu. Mr. Kerry ya wannan finishin ne a yar ziyarar da ya kai birnin Bagadaza jiya Juma'a domin yin shawarwari da shugabannin Iraq. Ya yi alƙawarin cewa sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da suke fafatawa da 'yan ISIS za su yi aiki tare da Iraq domin ƙara matsawa 'yan ƙungiyar ISIS ɗin lamba cikin makonni da kuma watanni masu zuwa. Shi kuma sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce Amurka ta damu game da take-take ko kuma matakan da China take ɗauka a tekun kudancin China da ake rikici a kansa. Mr. Carter ya yi wannan furucin ne Juma'a lokacin da yake gabatar da jawabi akan matakan tsaro a yankin Asia a birnin New York. Hukumomin Turkiya sun ce a wannan makon aka kama Mustafa Tanvendi, manajan wani kamfanin sarrafa ko kera sinadaran makamai na gwamnatin kasar Turkiya da ake cewa NKE a takaice, a lokacin da yake kokarin sayar da shirye-shiryen kera makamai wa wani kamfanin da wani dan kasar Turkiya ya mallaka. Kamfanin a nan Amurka yake. Kafofin yada labaran kasar Turkiya sun ce a ranar Alhamis 'yan sandan ciki na Turkiya suka kama Mr. Tanvedi a wani shagon cin abinci inda ya kamata ya gana da shugaban kamfanin da yake kokarin sayarwa shirye-shiryen kera makamai.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi mana magana a kan cutar tarin fuka, wacce ake cewa tuberculosis, wato TB a Turance. Rahotanmu na biyu zai yi magana ne a kan rigakafin cutar bakon dauro da ya gudana a faɗin jihar Kano. Su kuwa rahotanmu na uku da na hudu za su yi mana magana ne a kan cutar zazzabin lasa da yadda cutar ta bulla a jihar Katsina da irin matakan da hukumomi da jami'an lafiya suka ɗauka a jihohin Katsina da Bauchi domin daƙile yaduwar cutar. Rahotanmu na biyar kuwa zai yi magana ne a kan ƙara yaduwar zazzabin malaria a jihar Jigawa a cikin wannan yanayi na zafi da matakan da ya kamata a dauka domin kaucewa kamuwa da cutar zazzabin malaria. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Ranar 24 ga kowace watan Maris, wato watan da ya gabata, rana ce da aka kebe domin yin taruruka da masana harkar lafiya da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi domin fadakarwa akan cutar tarin fuka wato TB. A bana ma irin waɗannan taruruka na fadakarwa ya gudana a Minnan jihar Neja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoto.
Tun a shekarar 1982 ne dai hukumar lafiya ta duniya ta kaddamar da ranar 24 ga kowane wata na Maris domin fadakarwa game da cutar ta tarin fuka. A wasu alƙaluma da hukumar lafiyar ta duniya ta fitar dai ya nuna cewa mutane miliyan 9,600 ne suka harbu da cutar ta tarin fuka a shekara ta 2014, yayin da a ciki mutane miliyan 1.5 ne cutar ta hallaka. Jami'an kiwon lafiya a nan jihar Neja dai sun gudanar da jerin gwano domin fadakar da jama'a game da wannan cuta ta tarin fuka. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Neja.
Shine muna ƙara son mu fadakar da kan jama'a kan cewa kan wannan cuta din, su sani din dan mutum yana ya kama da wannan cutan ya san ya iya ganewa cewa ga abin da ke damun sa. Muna kan cewa jama'a cewa idan mutum ya ga yana tari, tarin kuma ya wuce sati biyu, sannan ya ga tarin ba ta tsaya ba, mafi yawanci za a ga kila ya sha maganin ciwon tari ko ya sha antibiotic kamar su ampiclox makamancin sa, ya ga dai tarin bai tafi ba, to yayi tunanin kila ciwon tarin fuka ne. To muna kuma kiran ga jama'a sai ya ga kuma mutum yana yawan zufa da dare, yana zufa kuma ya ga kamar yana dan ramewa, sannan kuma ya ga yana zazzabi kadan, sannan kuma ya ga ko yana tarin kuma yana fitar da tari, yana fitar da jini. To muna tunanin cewa illa tarin fuka ne, so muna son jama'a sai su fito su zo asibitoci.
A jihar Najan dai mutane 1,611 ne suka kamu da cutar a cikin shekara ta 2015. Daga ciki mutane 883 ne aka yi ma magani, sannan mutane 66 suka mutu, yayin da mutane 24 suka tsere daga ɗakin shan maganin. Babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Najan Dr. Ibrahim Tipping ya tabbatar da cewa a yanzu dai suna da maganin cutar na tarin fuka kyauta.
To tun da dai yanzu akwai magani kyauta, wurin gwaje-gwaje kyauta, fadakar da kai kawai da wayar da kai na al'umma ne kawai ya rage mana a san cewa gashi ga abin da ga ciwon tarin fuka ke kawowa, ga inda za a samu magani, abin da ya rage mana kenan.
Bayanan likitoci dai sun tabbatar da cewa shigowar cutar sida ne babban dalilin da yasa cutar ta tarin fuka ta ƙara bunƙasa a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaishe da Mustapha Nasiru Batsari, lokacin bazara lokaci ne da yake dauke da yanayi na zafi da kuma saurin yada cututtuka, musamman cutar bakon dauro wato kyanda mai wa yara ƙanana illa har ma wani lokacin ya kai ga kisa. Jihar Kano ta dauki mataki domin daƙile yaduwar cutar ta hanyar aiwatar da rigakafi, inji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Gwamnatin jihar Kano ta ce ta gudanar da rigakafin cutar kyanda saboda bullar cutar da aka samu a wasu garuruwa a faɗin jihar. Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ya ce an gudanar da rigakafin ne kawai a guraren da aka samu bullar cutar.
Shi wannan rigakafi da muke gabatarwa yanzu a fadin jihar Kano shine wato bullar cutar da muka samu labarin ta. Cutar nan ta kyanda ta bulla a kananan hukumomin da dama zaka ji ta nan daya nan can a ƙauyukan mu har ma cikin garin mun samu ballarta. To shi wannan rigakafi da muke yi gaskiya na bullar cutar ne, ba wai rigakafi muke na mun tsara shi zami, a'a sakamakon bullar cutar da muka samu na a gurare shi sa muke yi.
To yaran da suka kamu kawai kuke wa rigakafin a lokacin?
A ba yaran da suka kamu kawai muke, ai yaran da suka kamu wannan muna damuwa mu ba su magunguna ne, amma yaran da ba su kamu ba wanda suke yan wata 6 zuwa wata 59 duk yaran da yake wannan rukunin da kuma idan ya fado cikin gurin inda muka samu ballewar wannan cutar shi ma ba ko ina muke ba sai inda muka samu ballewar wannan cuta shine muke, kuma ba yaran da kawai ya kamu muke hanga ba muka je wajen wannan rigakafi, in dai yaro watannin ya fado wannan ciki to za mu yi masa wannan rigakafi na kyanda.
Me yasa kuka damu da yiwa yaran da basu kamu rigakafi ba? Ita wannan cuta ana daukarta ne?
Ana daukarta, ai dama daukarta ake daga wajen masu ita, daga wajen tari da makamancin irin wannan abubuwan ake daukar ita ciwon wannan kyanda. Kuma mun san illarta, iyayenmu duk sun san illarta, makanta ne, kurumta ne, da har da ma rasa rai, iyayenmu duk sun sani. Shi yasa muka damu da mu ga cewa mun yi wa yaran nan rigakafin wannan cuta na kyanda.
Wani tasiri wannan rigakafi zai yi wajen dakile yaɗo cutar?
Wato tasirin shine garkuwar jikin yaro shine muhimmi, garkuwar jikin yaro zata bunƙasa, zata iya yaƙar wannan cuta. Idan ma cutar ta taɓa yaro ba za ta nuna sosai kamar ta bashi wannan illoli da muka bayyana ba. Kuma ma idan aka ce an samu garkuwa to da wahala kaga cutar ta bulla, in kuma ta bullan za ka ga ba za ta galabaitar da yaron da ta kama ba insha Allah.
Dr. Sharif Yahaya Musa ya yi kira ga iyayen yara da ke faɗin jihar ta Kano da su yi amfani da wannan dama ta kai ƴaƴansu rigakafi na yau da kullun a asibitocin da ke kusa da su don kare yaransu daga kamuwa da cututtuka. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Duk da matakai na daƙile yaɗuwar cutar zazzabin lasa da hukumomi ke yi a Najeriya, yanzu da haka an samu ɓullar cutar a jihar Katsina, sai dai hukumomi sun ɗauki matakai, in ji kwamishinan lafiya na jihar Katsina Hajiya Mariya Bala Usman.
Yau mun kira wannan taro a Katsina State Ministry of Health domin mu sanar da al'umma abinda muke ciki akan wannan cuta ta lassa fever. A yanzu mun samu mutum daya wanda an gwada jinin shi kuma an ga cewa yayi testing positive. Wannan mutum dai yana da cutar lassa fever. A halin yanzu wannan namiji ne mai shekara 27, yanzu yana nan isolation center din mu inda muka yi a babbar ruga inda za a aje masu wannan cuta. Ana bashi magani. Abinda muke kira ga al'umma a halin yanzu shine wannan cuta mummunan cuta ce, kuma muna roƙon arziki a haɗa hannu da mu a tabbatar da wannan cuta ba ta yaɗu ba.
Kwamishinan lafiya na jihar Katsina kenan Hajiya Mariya Bala Usman. Shi ma Dr. Shamsuddin Yahaya babban darakta ne a ma'aikatar lafiya ta jihar Katsina ya ce cutar ta shige jihar Katsina ne bisa wata gawa da aka kawo daga wata jiha, a inda yanzu da haka an sami killace ɗaya daga cikin ƴan uwan mamacin da aka samu shi ma ya kamu da cutar domin bashi magani tare da wasu mutum 11 da suka yi mu'amala da gawar mamacin wanda cutar ta halaka.
Sai kuma muka samu another case a FMC Katsina, shi kuma ya taho daga Gwagwalada, aka kawo shi FMC aka kwantar da shi kwana ɗaya sai rasu, da ya rasu luckily enough an ga ɗibi jinin shi. So gashi nan Ibrahim shi ya kai mana sample din, shi ya ɗibi sample aka kai Lagos. To shi wanda ya rasa FMC din akwai mutum 11 wanda su suka yi mu'amala da shi, akwai likita, akwai nurses, akwai attendants, akwai security wanda suka wannan din. So mun ce a aji su nan an killace su su 11, su kuma akwai can akwai mutum 7, akwai saura mun dauki samples din mutum 7, all the other people wanda suka yi mai wanka da kuma matar shi da sauran dangin shi na kusa. Sai kuma muka ɗibi sample din wanda ya rasu a nan FMC da wani another baban shi, baban wanda ya rasu din. So muna da kaman 9 samples wanda muka kai, muna sa rai zuwa yamma ko gobe da safi za mu ji result din.
A takaice waɗanne irin alamomi ne waɗanda za su sa mutum da an gani ko kuma da yaji a jikin shi ya tunanin cewa ko yana da wannan cuta.
To alamomi shine na farko akwai zazzabi, kuma shi wannan zazzabi usually zaka ji mutum ya ce ya sha maganin malaria, ya sha typhoid, ya ta shan magunguna dai basu bari ba. Akwai ciwon kai, akwai amai, akwai ciwon wuya da sumura, mataki na farko kenan. By the time abin ya ci gaba, to yana iya zuwa da jini ko haɓo ko jini ta baki ko ya aman jini ko ya kashin jini ko ya fitsari da jini.
Dr. Shamsuddin Yahaya, babban daraktan ma'aikatar lafiyar jihar Katsina kenan da cikakken bayani game da yadda cutar zazzabin lassa ta shiga jihar Katsina da matakai da suka ɗauka domin daƙile yaduwar cutar. Wakilinmu Zaharuddin Sanifunto ne ya aiko mana da rahoto. A jihar Bauchi ma hukumomi ne suka tashi tsaye wajen yaƙi da cutar zazzabin lassa. Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
A kiyasin da ma'aikatar kiwon lafiya ta yi dangane da cutar lassa ya kai mutane 8. Wannan bayanin ya fito ne ta bakin kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muqaddas. Ta ce har yanzu suna dada jan hankalin al'umma dangane da yaduwar cutar a jiha da kuma irin matakan da suka dauka da sauran dangin cututtuka masu yaduwa a tsakanin al'umma.
Ƙungiyoyin da muke da suna masu ɗaukin gaggawa sun je sun samu tsohon na har sun ɗauki jinin shi akan za a taho da shi asibiti. Da cikin ikon Allah ba a ma taho da shi ɗin ba ya rasu. So shi amsan jinin shi ta fito shekaran jiya kuma shi ma yana da cutar. So na 8 na baya-bayan nan shi ma wani yaro ne ɗan ƙarami da ya samu da zazzabi ya ɗan jima yana jinya hakan na a gida. To da an kawo shi asibiti aka koma da shi gida amma ba a zauna asibitin ba. So da ya jikin shi ya galabaita shi ma amsar tashi ta zo cewa akwai cutar kuma shi ma ya rasu. So yanzu dai a takaice mutane dai 8 suke da su wanda suka rasu masu cutar. Akwai mataki da ake yi na fanni biyu, akwai wanda ake a cikin al'umma musamman yanzu nan ma an yi gangami na wayar da kan jama'a a kasuwanni da duk wani wurin taron jama'a da kuma makafar duk labarai da ake da shi a jihar nan. Ana wayar da kan jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar. Sannan kuma gwamnati ta sayi magunguna da kuma kayan aiki na su majinyata wanda za su sassa a jikinsu in za su yi jinyan wanda ake tsammani ma ba a tabbatar da cewa ya kamu da wannan cutar ita lassa ba. Sannan akwai magani da ake ba wanda ana tsammanin cewa ko sun yi hulɗa da wanda yake da cutar lassa su ma ana babbas da wannan maganin. Ita kuma wannan ƙungiya kwamiti da muke shi wanda muke take ɗaukan ɗauki na gaggawa muna da su a local government, muna da su a state, kuma duk inda aka ji da tsammanin wannan cutar tana gaggawa ta je wannan wurin ta samu ta tattara jama'a da suka yi hulɗa da mai jinya a ɗibi su jini a babbasu magani a tura irwa a je a yi gwaji. Yanzu haka ma muna daɗa shiryawa na cewa a yi ilmantar da su, a ƙara ilmantar da su ta yadda za su inganta ayyukan da suke yi a cikin jihar. Wato wannan kwamiti ɗin da aka yi ba don lassa ne kawai ba, a nan cikin jiha akwai wanda muke kira State Disease Surveillance Committee. Kwanan nan muka sake yin mitin da su na mun fito da tsari da abubuwan da za su yi na ilmantar da duk wani likita da wani mai jinya da har masu gwaje-gwajen jini na lab-lab. So matakin da za a yi na ilmantar da duk waɗannan mutanen na fannin abubuwan da ya kamata a yi na gane cututtuka masu yaduwa ba shi lassa ba, duk wani cuta da yake kawo barazanar annoba.
Dr. Halima Musa Muqaddas, kwamishinan kiwon lafiya a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanayi na zafi da ake ciki yanzu ya samar da karuwar yaduwar cutar zazzabin malaria a fadin jihar Jigawa, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Matsalar zazzabin cizon sauro dai har yanzu matsala ce da ke addabar mutane a Najeriya, musamman ma a irin wannan lokaci na zafi da jama'a kan kwanta a waje domin shan iska ba tare da shiga gidan sauro ba. Da a cewar su hakan yana ƙara musu zafi ba tare da ya hana sauran cizon su ba.
Ga sauro ya yawa, ga zafi ya yawa, ka shiga gidan sauron ma zafi ya dame ka, ya maka illa, ga malaria ta yi yawa. Ba gara kwanta a waje ba.
Malama ni ma dai malaria ce.
Zazzabin cizon sauro ne kenan.
Anya malama ni wannan sauron ma da yake cizon mu, anya irin sauron ma da yake cizon mu ne a baya ne kuwa.
Duk sauro ba sauro bane.
To ai malama shi wannan sauron na kalarsa daban ce.
To shi ma a nasa bangaren Dr. Kafir Ibrahim, darakta na sashen gunduma a bangaren kula da lafiya a matakin farko na jihar Jigawa, ya yi ƙarin jawabi.
Maganar malaria gaskiya yanayin da muke ciki ya faɗo cikin lokacin da dama a girgizance mun san malaria tana yawan tana karuwa a cikin ɗan wannan sunkin ba a lokacin da hayayyafar sauro ta fi ƙazanta kenan, kuma yawanci yawan sauro shi ne yawan malaria a cikin kowane al'umma. Saboda haka wannan yawan da ake gani mutane suna kamuwa da sauransu yana da nasaba da ƙari da aka samu na sauro da wuraren da yake kwanciya, tashi su ringa yaɗa wannan ciwo daga wannan mutum zuwa ga wani mutum. Babu wani abu sabo da ya wuce wannan gaskiya ya faru, amma dai abin da muka sani duk da irin wasan da ake yi na kare ɗan adam daga kamuwa da zazzabin cizon sauro, musamman ma rabin gidajen sauro ɗin nan da aka yi kusan a ko'ina ma a faɗin Najeriya nan, musamman ma a nan arewacin arewa, da yawan mutane ba ya amfani suke son yi da shi a kodayaushe ba. Wani zai ce ma zafi, wani zai ce maka in ya shiga baya jin daɗi da sauransu. Amma mu kiran da muke yi shi ne in dai za a taimaki amfani da wannan gidan sauro, to bizin Allah za a samu sauki bisa ga wannan matsalar ta malaria.
To likita, wani lokacin mutanen sai ka ji suna wannan sauron da yake cizon su ma wai su ba sauro ne da suka fi ka saba gani na yau da gobe ba, wani kamar sauro ne daban.
Eh, wani a duk san hasashe ne, dan yanzu kika tsare mutane akan titi kika ce to da sauron da ka saba gani ya yake, da wuya mutun ya ka maka wato dabi'un sa, to da yau da kullun na maganin komai ce ka gan shi ce ka gan shi, amma shi sauro ke san rukuni rukuni ne, kuma dangi dangi ne, kuma ba wai dangi dai ne kawai yake wato wannan ciwon malaria ba. Kuma ba mamaki misali wanda aka saba gani din ya zama kamar shi an dan ci karfin sa, saboda magungunan da ake amfani da shi da gwaje-gwajen da ake yi akan wannan sauran ake yi, saboda haka shi ya riga ya kusan wato danne jinsin wannan wanda mutane suka saba.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, darakta na sashen gunduma a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmad gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmad ne yake cewar mu huta lafiya.
Dakin kamin na kote kin yi kyauta bikin ki da daure kan soyayya mai nagarta araba mun na fadi akiyaye soyayya Allahu ne ya ba mai kunya mu aka sani cikin alkariya gani gaki.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ministan harkokin cikin gidan kasar Djibouti Hassan Umar Muhammad ya ba da sanarwa cewa shugaban kasar Ismail Umar Gule ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi jiya Juma'a da kashi 68.7 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ji takaicin zaben da aka yi a Jamhuriyar Congo da ya bari shugaban kasar Denis Sassou Nguesso faɗaɗa wa'adin mulkinsa na shekaru 32. A wata sanarwar da ta gabatar mai magana da yawun ma'aikatar, Mark Tona ya ce kurakuren da aka yi lokacin zaɓe da kuma kama muguwa bayan masu hamayya daga baya sun dagula zaben da an yi cikin lumana. Hukumomin kasar Belgium sun kama wani mai suna Mohamed Abnini wanda ake zargi dangane da hare-haren da aka kai birnin Paris a watan Nuwamba. Haka kuma an danganta wannan mutumin Mohamed Abnini da tashin bama-bamai a can Brussels kasar Belgium a watan jiya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.